sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Juma'a 16 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya takaddama ce ta barke tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwadago akan batun karin albashi da ya kamata ya fara tun watanni 3 da suka wuce.
Abin da muke so a Najeriya sani shine wage muka ce increment of minimum wage. Minimum wage din nan yana nufin mafi kankantan albashin abinda ma'aikaci zai dauka a Najeriya shine 30,000.
Sannan za ku ji rahoto na musamman akan kalubalen da masu fashin teku da masu fasa bututun mai a yankin Niger Delta ke janyowa. Kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-200-205-655. Kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Shugaban NCR Najeriya Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya dawo gida daga kasar India inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru 4 yana tsare a hannun hukumomin Najeriya. Labarin dawowarsa ya bar magoya bayansa waɗanda suka yi murnar tafiyarsa cikin mamaki. Hukumomi a Najeriya sun bashi damar tafiya kasar India domin a duba lafiyarsa kafin a ci gaba da shari'a akan tuhumarsa da ake yi da laifuka iri da suka hada da kokarin tada hankali zargin da Sheikhin malamin ya musanta. Al-Zakzaki da matarsa sun samu rauni a lokacin tarzoma da ta kaure tsakanin magoya bayansu da sojoji suna hannun hukuma tun lokacin da abin ya faru a shekara ta 2015 in har mutane 350 suka rasa rayukansu. Magoya bayan Al-Zakzaki sun jima suna neman gwamnati ta sake shi wanda ya tilastawa magoya bayansa yin zanga-zanga da ya janyo asarar rayuka, lamarin da ya sa 'yan sanda hana su yin hakan da karfin tsiya. Gwamnatin tsibirin Greenland ta yi watsi da ra'ayin cewa tsibirin na sayarwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya nuna sha'awar sayan tsibirin da ke ƙarƙashin ƙasar Denmark. Sai dai kuma wannan ba shi ne karo na farko da wata gwamnatin ƙasar Amurka take bayyana wannan ra'ayin na sayan wannan tsibirin ba. William Harry Seward, sakataren harkokin cikin gidan tsohuwar gwamnatin shugaba Abraham Lincoln da aka yi a shekara ta 1860, shine ya fara tado da maganar sayan tsibirin Greenland da Iceland a daidai lokacin da yake kokarin sayan jihar Alaska daga hannun Russia. Haka kuma a shekara ta 1946 bayan yakin duniya ta biyu, wani tsohon shugaban Amurka din, shugaba Harry Truman, shi ma ya yi ta yin sayan tsibirin Greenland daga kasar Denmark akan farashin dala miliyan 100, amma kasar ta ki amincewa. A yau Juma'a hukumomin Greenland suka sanar a yanar gizon gwamnatin cewa ba su da niyyar saida tsibirin. Jami'an kiwon lafiya a demokradiyyar jamhuriyar Congo sun tabbatar da bayyanar cutar Ebola a kalla a wurare biyu da ke cikin lardin Kivu da ke kudancin kasar a karo na farko. Tunda cutar ta bulla a kasar kamar shekara daya yanzu ta halakuma rayukar mutane 1,800. Ana fuskantar kalubale sosai wajen kula da masu fama da wannan cuta ta Ebola a sanadin rashin kwanciyar hankali da kasar ke fama da shi. Dadin dadawa kuma mutane ba su ma yadda cewa akwai cutar ba. Abin da ya sa maimako su garzaya asibiti idan suka kamu da ita sai su miƙe kafafunsu a gida, abin da ke janyo yaduwar cutar. Baya ga haka kuma kokarin wayar da kan jama'a kan cutar ya sha cin karo da kin amincewar wasu daga cikin al'ummar kasar waɗanda suke zargin ma'aikatan lafiya domin irin matakan da suke dauka na kariya da hana yaduwar cutar. Gwamnatin India ta ce sannan a hankali za a janye tarnaƙin da aka dora wa yankin Kashmir bangaren da ke karkashin rikonta. A yau Juma'a ne babbar kotun kolin India ta kammala sauraron korafin da editan jaridar Kashmir Times wato Anuradha Bhasin ya shigar. Inda yake kalubalantar ka'idojin da gwamnatin ta India ta dora wa yankin kwanaki 12 da suka shige. Wani lauyan Bhasin din ya gaya wa kotun cewa akwai bukatar a bada umurnin sake bude hanyoyin sadarwa na Kashmir ta yadda kafofin watsa labarai za su iya tafiyar da ayyukansu a wannan yankin. Wanda India da Pakistan kowace ke ikirarin cewa mallakarta ne. Jiya Pakistan ta bada sanarwar cewa an hallaka mata sojoji uku a musayar harbe-harben da ta kaure tsakanin sojojinta da na India akan iyakar da ta raba bangarorin wato akan iyakar da ta raba bangarorin kasashen biyu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A Najeriya takaddama ce ta kunno kai tsakanin gwamnati da kungiyoyin kwadago akan batun karin albashi da ya kamata a fara tun a watanni uku da suka wuce. Amma har yanzu ana ci gaba da gwagwarmaya abin da ya hana a cimma matsaya balle har a tsayar da yawan kudaden da za a kara ma'aikatan. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aika mana da rahoton.
Shugaban hukumar kula da harkokin albashi da haƙƙoƙin ma'aikata ta ƙasa Richard Ebule ya yi manema labarai bayanin dalilin da yasa aka samu takaddama a rubuce inda yake cewa kudaden da kungiyoyin kwadago ke bukata yayi wa gwamnati yawa. Richard ya ce gwamnati ta yadda ta karin wa kananan ma'aikata daga matakin albashi na 1 zuwa 7 amma daga mataki na 8 zuwa karshe gwamnati za ta karin 10,000 ne kawai. Amma sakatarin tsare-tsare na kungiyar kwadago ta ULC Comrade Nasiru Kabir ya ce ba haka yarjejeniyar take ba.
Abinda muke so Najeriya sani shine wage muka ce increment of minimum wage. Minimum wage din nan yana nufin mafi kankantan albashin abinda ma'aikaci zai dauka a Najeriya shine 30,000. Ƴan majalisa sun sa hannu, fadar shugaban kasa ta sa hannu, ta kuma zama doka. To mu abinda muka lura shine gwamnati tana wato abinda muke cewa the late tactics ne. Idan wannan kudi tun me aka sa hannu a biya a sun gagara biya to kin ga dole su ta bullo ta hanyoyi da shauransu. Ai da mai hankali ya san ba kungiyar kwadago ke biyan kudade ba. Abinda ba mu yadda ba shine wannan circular da muka gani ya fito daga Salaries and Wages Commission shine wai karin nan za a wa ma'aikata to daga mataki 1 zuwa 6 za a kara musu abinda bai kai 8,000 ba ko 6,000 sai muka ga ya saba yarjejeniya da kuma abinda doka tace.
To sai dai kwararre a harkokin tattalin arziki na kasa da kasa Yushau Aliyu ya ce doka ce ta amince da karin.
To ai dokan kasa ne ta aminta cewa a rinka yin karin albashin bayan lokaci saboda haka ba wani matsala bane sai dai kawai muna kiran mahukunta da su duba yanayin kasan su kuma duba yanda farashi ke samuwa kasa yake hawa sama yake sauka saboda a daina daukan dogon lokaci ana karin albashin wanda shike jawo irin wannan hauhawan. Ya kamata a yi tsari ne wanda za a kaman bayan duk shekara daya dan abin da za a kara ma'aikaci a kara mishi asirci a farkon shekara. Wannan zai taimaka ma'aikacin zai kuma taimaki tattalin arzikin kasar zai kuma taimaki farashi a cikin kasar.
Shi kuwa daraktan ma'aikatar al'adun gargajiya ta kasa Shehu Run Shewe ya ce ba karin albashi ne abin da ya kamata mahukunta su yi a yanzu ba.
Mutane suna da karamin tunani ba 30,000 bane magana. In ka karba 30,000 ka kashe 10 na shiga moto kawai, ka kashe 10 na siya gas ko na abin dafa abinci. Me rike abin da ya kamata mu yi ya za mu yi jaran kasan abubuwa ka su yi tsada. Akwai 5,000 ya ka ba mutum in ba hada kai yanzu wani yanzu ya san wannan kayan ya so ta 10,000 zai sa 30,000 a kai ina amfanin talaka. Talaka yake cutar talaka ba da aka ko an sa 30,000 ba shi ba ne maganan za mu yi musamman jara da zai mana taimako wanda kowa zai gina arzikin wannan 30,000 in ba haka ba nan da shekara biyu ku sai a fara cewa ne ma 50 kuma
wata ma'aikaciya ta gwamnati ta bayyana ra'ayinta a game da wannan takaddamar
sunana Christiana Gokir ni civil servant ne a Federal Ministry of Information to karin albashin nan ko a yau da naje kasuwa tun kudin bai shiga ba kaya sun tashi kuma muna jin waiwai akwai kari a tax akwai kari a VAT to ya zamu karasa zamu iya sayan wani abu da kudin kenan ba mu samu kudin ba daga jin labari kai kaya sun tashi
abin jira a gani shine irin tasirin da karin albashin zai iya yi idan ma'aikatan Najeriya sun fara karba Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Gaida Madina Dauda Yankin tekunan Niger Delta ya dade yana fama da matsalolin barayi masu fasa bututun man fetur da kuma masu fashin teku Wakilin murya Amurka Lamida Abubakar daga Port Harcourt ya hada mana rahoto na musamman
Shekara da shekaru dai Najeriya ke fama da barayin mai a yankin Niger Delta mai azikin mai su dai waɗannan barayin na danyen mai sun karkasu wurare daban-daban kuma an tabbatar da cewa suna da sansanoni daban-daban kuma suna tace man ta bayan fage fasa bututun mai tare da tace shi ta bayan fage yana haddasa tsiyayen mai a cikin ruwayen na yankin Niger Delta da kuma ƙasa inda jama'ar na yankin Niger Delta suka dogara ga yin noma barayin na mai dai suna amfani da manyan mazubi domin zuba su irin duron-duron wannan ta'addade yana ci gaba da janyo wa Najeriya dimbin hasara ta miliyoyin dalolin Amurka a duk ranar Allah tare da haddasa gurɓata muhalli a yankin na Niger Delta sata danyen mai dai a yankin na Niger Delta an sha zargin jami'an tsaro hadi da kamfanin mai banda matsalar ta satar danyen mai akwai matsalar barayin kan teku da ke kawo tsaiko tare da yin tu'annati a cikin surkuruwayen yankin na Niger Delta musamman waɗanda ke makwabtaka da kasashe irin su zirin gini da dai sauransu wanda waɗannan barayin ke kawo tsaiko wajen jirga-jirgar jirage na ƙasa da ƙasa tuni dai yan yankin Niger Delta suka ci gaba da koka wannan matsalar wani Musa Umenazu Johnson kuma shugaban wata kungiya ta fafutukar tabbatar da adalci a yankin na Niger Delta yace
why you still continuing that a lot of players in it even the government officials are also giving on it so they just to ensure it why you think it will stop it will not stop
yana cewa ne wannan matsalar a yankin na Niger Delta ba za ta kare ba a gaskiya bisa la'akarin cewar jami'an tsaro suna da hannu a cikin wannan lamarin da sauran kamfanonin ayyukan hakar danyen mai da yan bindigar da ke fasa bututun mai saboda haka tsayawar wannan al'amarin yana da matukar wuya shi ma wani dan yankin Niger Delta Honorable Sam Ateke yace
shi farasin Niger Delta is a bad shot in the mouth the young men who are involved in this thing are getting bolden up every day
yana cewa ne ayyukan yan fashin teku babban matsala ce da ta shafi Najeriya kuma matasan mu sun dauke ta a matsayin wata madogara kuma gaskiya jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su amma ba su iya dakile wannan matsalar ne a gani na ya kamata a ce an kawo wasu masana'antu waɗanda za su ci gaba da samar da ayyukan yi ga tsagerun yankin Niger Delta da dai sauransu domin fasa bututun mai tare da fashin teku ya zama sana'a ga matasan yankin na Niger Delta to da haka dai na tuntubi rundunar gamayyar tsaro da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta wato Operation Delta Save domin jin irin matakan da suke dauka dangane da wannan lamarin Major Jonah Wanukalu shine mai magana da yawun rundunar a jihar ta bayarsa kuma ga abin da yake cewa
there's many more challenges because where we also have challenges with modified way of getting into those places like far to be quick
yace a gaskiya babu wani kalubale mai razanarwa domin duk inda muka ga kalubalen shiga mukan sauya dubaru mun fito da wani tsari na sintiri na hadin gwiwa domin kakkabe ayyukan yan ta'adda kama daga masu fasa bututun mai a yankin na Niger Delta da kuma yan fashin teku Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
Baku ishara ce ma wani yayi gida yayi moto.
A gaida Lamido Abubakar. To masu sauraro yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla mun sami kiran mu na farko daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum da wani ke magana?
Amin wa alaikum salam. Sunana Murtala Chofin Darai daga nan garin Kargodam na kira waya nan kusa da garin Jaji.
To malam Murtala muna jinka.
To ni magana da zan yi akan wutan nan tarki ne. Da naji an ce wanda aka ba su kuntarage na Nigeria, kuntaragen sai ya kare za a kara ba wasu. To gaskiya tsakanin da Allah ne jira shugaban kasa sai ya rika waigawa bangaren wutan nan tarki nan. Wallahi ba a shan wuta. Amma sai an sa mutane kudi ake har wanda ake ba cewa suke wai ba ma sa fita kudin da ba sa fita su bai ma gwamnati mana mu ba wai a daina biyan ai ba wai a daina.
To ina jin mun rasa malam Marshala. Yanzu kuma za mu ƙara koma jihar Kaduna. Da wa muke magana?
To shi ma din wannan Murtala ne amma kuma daga garin Rigasa ne kuma a Kaduna tarayyar Najeriya.
Lallai kam. To muna jin ka Murtala.
To madalla to a hajiya abinda ne nazari shine a wannan sati wani abu ne da yake bamu mamaki a musamman su manyan mu na are zaki ga kodai su suke kan mulki waɗanda suke yanzu da wanda suke da sai ki ga a bamu taba ganin wani shugaban kasa ran bangaren kasar nan san da yake mulki a ci an kama wani dan yankin kudancin kasar nan ko bangaren Yarba ko bangaren Yamuri an daure shi shekara hudu ba. Amma sai nan arewa ne yana mulki koda wanda suka sauka da ma da dai ga an kama yan arewa tsaurin shekara hudu ba wani abun da ya kamata ko ahuwa da sauransu ya kamata fa manyan mu murjawa hayyacin mu naka naka ne duk laifin da ya tinda wasu bangare ba ta daura nasu. Yanzu ki duba kamar irin su Alemi shede da ya je dawo gullo mai ahuwa duk da yara shede ne ahuwa laifin da ya yi da sauransu ya kamata a dinga kishi kuma a dinga zufa tunani da fatan za a gyara. Tashi lafiya.
To mun gode Murtala daga Kaduna. Yanzu kuma sai Zuru. Assalamu alaikum da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum salam da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Ngaro mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Ngaro muna jin ka.
To malama ne mu ci barka da yammaci kuma ni abin da nake so ina so in jinjina ga wasu mutane ne zakwaran mutane a jihar Kebbi. So shugaban karamin hukumar Dankuwa Sagu Suleiman Sahabi Hindi duk da ya sauka to muna mai fatan alkhairi ko muna fatan Allah ya kawo babban rabo ko muna fatan a da daure ya dawo ya ƙara neman takara nan domin za a samu ci gaba domin yayi mun gani mun ga abin alkhairin da yau karamin hukumar Dankuwa Sagu Suleiman Sahabi Hindi Allah ya saka maka da alkhairi sai kuma abocin takarar shi kuma Abdullahi Musa dake zuru shi ma wannan mutumin kirki ne mutumin mu ne ko muna fatan Allah ya tabbatar da alkhairi kuma gaskiya lamari da karshe dai ina kira ga shi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata maganar nefa din nan da muka ji an ce zai kwace ta a hannun yan kasuwa ya kamata sai kwace domin gidana ina ganin ba na shan gulab din da ya kai guda uku amma ina tabbatar miki da duk wata sai na biya kusan naira 5,000 akwai ma yanzu ma an zo an kara an ce sai ka biya naira 6,000 to gaskiya wutar lantarki dai mu ji a jihar Kaduna ba ma shan na sati daya amma muna biyan na wata daya haka kin ga mu ana toye mana haƙi dan haka ya kamata shugaban kasa fa ya duba wannan al'amari karshe ne muke fata alkhairi Alhaji Musa Garo mai radio da Dakoda kasuwar kawo garin Najeriya ta ci lafiya
to mun gode Alhaji Musa Garo masu sauraro yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555 mun sami kira daga jihar Taraba da wa muke magana
Sina magana da Sa'idu Muhammad Jalingo.
To Malam Sa'idu Muhammad Jalingo muna jin ka.
Na farko dai na farin cikin yau saduwa da ku gaskiya na daɗa neman ku.
To mu ma mun yi farin ciki.
Sannan kuma gaskiya kafar mu nan Najeriya ina mata fatan Allah Ubangiji ya ba ta zama lafiya. Ko kuma Allah ya ba ku nasara irin wannan bayanai da kuke ta faman yi mana nan da jiragen rediyo gaskiya muna jin daɗin wannan al'amari Allah ya taimake ku Allah ya ba ku nasara na gode
to mun gode Sa'idu Muhammad Jalingo yanzu kuma sai jihar Jigawa da wa muke magana
to assalamu alaikum muryar Amurka sunana Isa Sani mai asalin garfan Alli karamar hukumar Kiyawa jihar Jigawa
to Isa Sani muna jin ka
sau da ke juma'a ce ra'ayi ne na ƙashin kai to zan yi kira ne ga gwamnatin jihar Jigawa ƙarƙashin jagorancin gwamna Badar Muhammad Abubakar da cewa a dubi hanyar mai tsari daga ra'an da zata zo garkon Alli ta wuce har Aujara wato mai tsawon kilomita 38 wacce sun tsohuwar gwamnati aka fara ta wannan gwamnati da ta zo ta ƙarasa to kuma a halin yanzu abin da muke fuskanta shi ne ana cikin yanayi na damuna wannan hanya ta musala nan ta fara yankewa wani guma idan dai za ta gaba da ruwa kafin damunar ta wuce za a iya samun matsala hanyar nan ta yanke sauraka muna kira ga mai girma gwamna do Allah do annabi
to da alama mun rasa Malam Isa Sani yanzu kuma sai jihar Jigawa da wa muke magana
malama barka da kokari barka da yamma
yawa barka dai da wa muke magana
to sunana injiniya Dan Juma mai gidan bidiyo yanzu haka ina kiran ku daga nan garin birnin Kudin jihar Jigawa to ainihin lokacin da zan yi a nan wurin shine gaskiya akan maganar da wutan nefa nan gaskiya mu a matsayin mu na talakawa muna mai masu goyen bayan cewa mai girma shugaban kasa janar Muhammadu Buhari akan wannan wutan nefa nan a dawo da ita inda take domin saboda an baka san
to mun rasa injiniya
da ka fito
oh muna jin ka
yawa to saboda haka muna kira ga ainihin mai girma shugaban kasa nefan nan dai a dawo da ita a matsayin nefan tattawa nan gwamnati ina yi muku fata alkhairi da fatan za ku tashi lafiya daga nan gidan bidiyo daga nan birnin Kudin jihar Jigawa
to mun gode injiniya Dan Juma yanzu kuma sai jihar Bauchi da wa muke magana
kuna magana da injiniya Rilwani daga filin Kalani
to muna jin ka
ni saƙon da zan bayar biya ga masu ikirarin da ya ci
ko za ka ɗan rage rediyon ka
ne ɗanin kashin kuma kai kina ji na
muna jin ka
yawwa ke saƙo nake bayarwa zuwa ga Malam Ibrahim kamar yadda ya je ƙasar Indiya Allah bai sa an yi masa duniya ba ya dawo ƙasa Najeriya bai taimaka ya yi biyayya da dokokin Najeriya domin a samu zaman lafiya a Najeriya da an bi dokokin Najeriya da an zauna lafiya amma ga saboda rashin bin dokokin Najeriya shi yasa ba a samu zaman lafiya ba aka dinga samun hatsaniya kala kala ita kuma gwamnati ta duba don girman Allah ta yi musu adalci a wajen da suka yi laifi a ba su laifin su wajen da suka yi daidai a ba su daidai domin a samu zaman lafiya da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum injiniya Rulwanu daga Inyan Fulani. Salamu alaikum.
To mun gode injiniya Rulwanu, yanzu kuma sai kiran mu na karshe. Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna magana alhamdulillah, yau Allah ya sa na kama ku.
To alhamdulillah, da wa muke magana?
Na dade ina kuna magana da Malam Lawan daga jihar Kogi.
To Malam Lawan, muna jin ka.
To magana na da nake akan batun nefa, don Allah don Annabi, muna roƙon mai girma shugaban kasa ya duba mana maganar nefa din nan, don karɓanta hannun ƴan kasuwa ya fi mana daɗi. Don haka muna roƙo don Allah don Annabi ya taimaka mana. Yanzu gidana Globe guda nake amfani da shi, amma ina biyan kusan 2,500. Don haka ina fata shugaban kasa zai duba mana al'amarin nan. Nagode.
To mun gode Malam Lawan Madalla, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku. Muna godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe 4:56. Yanzu kuma sai labaran wasanni
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Kocin club din kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru na ƴan kasa da shekaru 23, tsohon captain din Indomitable Lions daga Bexon, ya fitar da sunayen masu taka leda na club din su 23 waɗanda za su gwabza kwanjin su da club din kasar Tunisia domin tankaɗe da rayuwar da ake gudanarwa na cin kofin matasa na nahiyar Afirka a kasar Masar. Sai kuma club din US ta kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ta fito zakaran club din kwallon kafa na kasar Kamaru a kakar wannan shekara ta 2019, sun gwamza da kasar Congo Demokradiya a birnin Yaounde cikin makon da ta gabata. Club din guda biyu sun cancaras, ba wanda ya jefawa dan uwansa kwallo guda daya a ragarsa a fafata wanda suke yi na cin kofin zakarun kakar wannan shekarar bisa ga jagorancin kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF. Sai kuma hukumar kwallon kafa ta kasar Kamaru FINCAFOOT anda take kokari na yi wa tsohon dan kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru wanda tawarin sa suka dinga haskawa a shekara ta 2012 a fagen takale da Patrick Boma, domin ya zanto sabon mai horar da masu bugawa Indomitable Lions, amma har yanzu ba a samu cikakkiyar amsa ba. Ko da yake ana ganin kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta cancanci Patrick Boma Muhammad Awal Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To Madalla, masu sauraro, kafin mu karkare shirin namu ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Gaban shi'ar Najeriya Sheikh Ibrahim Azizuki ya dawo gida daga kasar India, inda ya tafi neman magani bayan da ya share shekaru 4 yana tsare a hannun hukumomin Najeriya. Gwamnatin tsibirin Greenland ta yi watsi da ra'ayin cewa tsibirin na sayarwa ne, bayan da shugaba Donald Trump ya nuna sha'awar sayen tsibirin da ke ƙarƙashin kasar Denmark. Jami'an kiwon lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun tabbatar da bayyanar cutar Ebola a kalla a wurare biyu da ke cikin lardin Kivu da ke kudancin kasar a karo na farko. Gwamnatin India ta ce sannu a hankali za a janye tarnaƙi da aka ɗorawa yankin Kashmir, ɓangaren da ke ƙarƙashin rikonta.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Chan, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.